A taron da kungiyar ta haɗin kan matasan Afirka Union Pan-African de la Jeunesse UPJ ta gudanar a makon jiya a birnin Khartoum ne aka tantauna akan wannan batu na ci gaban girke dakarun kasashen yammaci a nasiyar Afirka. Sakamakon lura da yadda al'amarin ke kokarin fice gona da iri, yasa kungiyar UPJ fara shirye-shiryen tuntubar jagororin matasa na dukkan kasashen wannan nasiya don yanke shawara guda, inji mataimakin shugaba Aliyu Umaru.
Shekarar jiya bayan zaben muke ce ba mu yarda da wannan recolonization sun zo da don su yi mulkin mallaka. Ya kamata mu fara yin petition, mu fara yin declaration, mu fara yin pression. Tun da wannan pression declaration suna taimakon gwamnatin mu, gwamnati da yawa a cikin Afirka suna tsoro. In ka ce bag militar wannan ya tai sai a yi maka kudeta. Amma in nasaru ma sun gani population da suka tashi dole ne su yi listai su ce wanga mutum sun gane abin da muna so mu yi musu kenan canja strategy tun ba su bari intere insu annan Afrika ne yake
kwalalar matasan Afrika zuwa Turai ta barauniyar hanya na daga cikin matsalolin da kungiyar haɗin kan matasan Afrika ta tantauna akan su yayin wannan haduwa ta kasar Sudan
kwanakin baya mun gani a can liji mutane matasan Afrika ana shiga su menene ya kawo wannan matsaloli in cikin kasa sanki babu aiki babu perspective babu espoir to in ka gani cikin garinka ranka bai da amfani to ko ka mutu ba komai ba ko ba ka ba kenan ya kamata ne shugaban mu na Afrika su tsaya sai tunda nasaru su kullum ne suna ce ba su abokai intere din su ne suna gani
taron wanda bisa al'ada akan shirya makamancin sa a kowace shekara uku ya sake sabanta mutanen da za su jara gamar wannan kungiya yayin da a dai bangare aka magance wasu bambance-bambancen da ke tsakanin wasu kasashe membobin UPJ
kasashen Larabawa suka ce Maroc bai da izini ya zanna cikin sal tunda ba su zo Union Africaine ba kuma kan kun sani tun somai na bara sun koma kuma an yarda da su cikin Union Africaine mun ce musu mun matasa ba mu izini mu shiga cikin problem tsakanin Sarawi da Maroc
matakin kullo da waɗannan shawarwarin ƙarshen taro masu kama da sake jaddamarar kare muradun nasiyar Afrika na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan ziyarar shugaban ƙasar Faransa a Niger yayin da a nata ɓangare ƙasar Italiya ke gab da jirgin ɗaruruwan sojojinta a wannan ƙasa akan hujjar yaƙi da ta'addanci da ɗaya gefe daƙilewa baƙin haure hanyar zuwa Turai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.